sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shirye na hantsi akan mitoci 6621 da 25, sai kuma yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya da Dialog FM a jamhuriyar Niger, sai kuma ta Alpha Radio a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawa a wannan shiri na hantsi da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. A shirin nan musamman na kunshe da matakan da gwamnatin jihar Yobe ta dauka don bunƙasa lamuran ilimi, biyo bayan kuma baya da yan Boko Haram suka haddasa. A Niger kuma an samu annobar sankarau a yankin Damagaram, muna da rahoto. Masani a jihar Filato ya nuna fargabar asarar rayuka sanadiyar coronavirus a bana, matukar ba a dau matakai ba. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko sai ku gyara zama don ku saurari labaran duniyar.
Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Da daren jiya Talata aka rufe rumfunan zabe tare da fara kidayar kudin zabuka bi masu matukar muhimmanci ne yan majalisar dattawan Amurka a jihar Georgia dake kudancin kasar, wanda zai yi tasiri game da iko a majalisar dattawa cikin shekaru biyu na farko na gwamnatin zaben shugaban kasar Joe Biden. Senata David Padu na jam'iyyar Republican ya gama da kalubale daga dan jam'iyyar Democrat John Ossoff mai gabatar da shirye-shiryen talabijin, yayin da Senata Kerry Loeffler ta Republican, ɗaya daga cikin 'yan majalisar mafiya arziki, tana ja da Reverend Raphael Warnock, wani pasto a majami'ar Baptist. Kuri'un da aka kada kafin zabe ya nuna an fafata sosai, inda 'yan Democrat ke da dan karamin rinjaye. A halin yanzu dan jam'iyyar Republican ne ke da rinjaye a majalisar dattawan mai kujeru 100, inda suke da kujeru 50, 'yan Democrat kuma 48, suna buƙatar samun nasara ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudanar a Georgia a zagaye na biyu domin tunkarar gwamnatin Biden bayan an kaddamar da shi a ranar 20 ga wannan wata na Janairu. UNICEF ta ce wasu majiyoyi da ba na hukuma ba sun sanya adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar Asabar a ƙauyukan biyu sama da 100. Sanarwar UNICEF ta jiya Talata ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun haɗa da yara maza 10 da 'yan mata 7 waɗanda aka yi amanar ba su wuce shekaru 16 ba. 'Yan bindiga ne suka kewaye ƙauyukan da ke kudu maso yammacin yankin Tilaberi, suka fara kashe mutane, wasu yara sun ƙone kurmus, a cewar UNICEF. Babu wani da awar ɗaukar alhakin kai harin. Jiya Talata hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an China suka yi na ƙin baiwa ƙungiyar masu bincike na duniya izinin shiga ƙasar don binciken asalin ƙwayar cutar coronavirus. A taron da hukumar ta saba gabatarwa game da COVID-19 a hedikwatar hukumar WHO a Geneva, Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ya yi matuƙar baƙin ciki cewa China ba ta ba da izinin shiga da tawagar ba. Wasu daga cikin sun fara tafiye-tafiye zuwa Wuhan, labarin ya tilastawa sauran mambobin kungiyar fasa tafiya a ƙurarren lokaci. Tedros ya ce an shirya tsare-tsaren wannan tafiya ne tsakanin jami'an hukumar lafiya da gwamnatin ƙasar China da kuma ƙasashen da tawagar za ta wuce ta hanyar su zuwa birnin Wuhan. Ya ce jiya Talata hukumar ta samu labarin cewa har yanzu jami'an ƙasar China ba su kammala izinin da ya dace ba na zuwan kungiyar China. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar Amurka na dattijai da wakilai sun shirya haɗuwa yau Laraba a wani taron haɗin gwiwa na majalisar domin ƙidaya da kuma tabbatar da ƙuri'un zaɓe bisa la'akari da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Ana gudanar da wannan biki ne yawancin lokaci da ke zama mataki na ƙarshe bayan da jami'an zaben kwaleji a hukumance suka zaɓi Joe Biden ranar 14 ga watan Disamba. Ya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan majalisar Republican masu biyayya ga shugaba Trump. Sama da 'yan majalisar Republican 100 masu biyayya ga shugaba Trump sun shirya kalubalantar takardar shaidar. A ƙarƙashin kwaskwarima ta 12 a kundin tsarin mulkin Amurka, dukkan majalisun biyu dole ne su haɗu don ƙirga da kuma tabbatar da sakamakon ƙuri'un bisa tsarin kasafin ƙuri'u na Electoral College daga dukkan jihohi 50 da gundumar Columbia.
fiye da masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong 50 aka kame yau Laraba saboda kare dokar tsaron ƙasa da ake rikici akan ta a cewar kafofin yaɗa labarai na cikin gida a cikin wani babban kaman masu adawa da sabuwar dokar kaman da aka yi a cibiyoyin hada-hadar kasuwanci na Asia ya hada da sanannun mutane masu rajin demokradiyya da tsaffin ɗan majalisa James To da Lam Chok Teng da Lester Shom a cewar shafin Facebook na masu rajin demokradiyya da kuma kafar yaɗa labarai ta RTHK. Yan sanda ba su ba da amsa nan da nan ba na buƙatar neman yin bayani.
Aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu sai babu rahotanni gwamnatin jihar Yobe na shirin cike gurbin da rigingimin Boko Haram ya haddasa wanda a halin yanzu tana shirye-shiryen daukar sabbin malamai kimanin 3,000 a bana daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda Biyo
jihar Yobe da yana daga cikin jihohin da suka yi fama da hare-haren mayakan Boko Haram kan makarantu da ɗalibai da kuma jihar ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke koma baya musamman ma wajen harkokin ilimin zamani wanda hakan ne ma yasa gwamnatin jihar Yobe tun da farkon wannan shekara kafa dokan ta baci kan harkokin ilimi Alhaji Abdullahi Bego da shi ne kwamishinan ma'aikatan yaɗa labarai na jihar Yobe wanda ya ce wannan na ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka na sake farfaɗo da inganta harkokin ilimi a wannan jihar
a dokar ta baci a bangaren ilimi kuma wannan ayyana dokar ta baci an yi ne da nufin zaburar da hukumomi da jami'ai wanda abin ya shafa domin su zage damtse wajen inganta harkar ilimi a yanzu da nake maka magana an samu nasarori waɗanda suka hada da inganta azuzuwa da kuma wuraren karatu na ɗalibai a primary da secondary da ke faɗin jiha an gina sabbin makarantu na model primary school da kuma mega sannan kuma ita gwamnatin jihar Yobe tana da nufin niyyar daukar sabbin malamai 3,000 a wannan shekara ta 2021 da za mu shiga insha Allah saboda faɗaɗa harkar ilimi da aka samu da kuma ƙarin yara da aka samu suna zama a makaranta kuma suna shiga makarantu akwai bukata a sake samun ƙarin malamai kuma amfiye saboda waɗannan abubuwa duk an yi su ne bisa ƙarshen dokar ta ɓaci da aka kafa a bangaren ilimi kuma abu ne wanda an yi su duk sassan jihar nan sun mora kuma za a ci gaba da ya shekara ta 2021 da insha Allah
to komai al'umman jihar Yobe ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri na gwamnatin jihar
sunana Malam Muhammad Abubakar sanin kowa ne a jihar Yobe akwai matasa da dama waɗanda wasu sun kammala NCE wato kwasa-kwasa ne wanda suka jibanci koyarwa kuma suna nan ba su da aiki waɗanda lalle ɗaukan su zai taimaka ainin na ɗaya zai taimaka wajen ƙara farfaɗo da tagomashin ilimi a jihar Yobe kazalika kuma zai taimaka wa matasa ɗimbin matasa waɗanda ba su da aiki musamman wannan yanki na ilimi to wani abu ne wanda kusan zai taimaka wajen inganta sha'anin ilimi a jihar Yobe saboda kamar iya cewa abu ne wanda ya dace kuma lalle gwamnati ta yi nazari sosai akan wannan lamari
sunan Aliyu to wannan batu ya zo akan gaba saboda ai ko ba komai muna ɗaya daga cikin jihohin da muke fama da matsaloli wanda idan ka duba a koda yaushe aka fidda sakamakon jarabawa za ka ga a ce jihar Yobe tana ɗaya daga cikin jihohin da suke kasa kuma wannan ya ƙara tabbatar da cewa gwamnati a shirye take ta canja lamarin wannan ya ƙara nuna cewa a shirye take wurin kawo dabaru da yunkuri daban-daban danganin an haɓaka bangaren ilimi a matakin farko a wannan jiha ta Yobe
wasu daga cikin 'yan jihar Yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake fatuwar farko da harkokin ilimi a wannan jiha Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga jihar Yobe Najeriya
a jamhuriyar Nijar an samu bullar cutar sankarau a yankin da magaram lamarin da ya shafi garin Dinnai da Geza Muhammad inda fiye da mutum 100 suka kamu yayin kuma da mutum 10 suka rasa rayukansu yanzu haka hukumomin kiwon lafiya sun killace yankunan inda aka takaita shige da fice daga birnin da magaram ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abare
Abu Yahaya shine babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ga irin bayanin da yayi
lalle haka ne journalist mun samu kwayar cutar wannan a Geza Muhammad da Dinnai a cikin district center din Miriya tun tara ga wancan wata da ya shige December muka har samu san malati mun dauki matakai an yi runhuna an kai likitoci an kai magani an yi shela ana ci gaba da shela cikin gari duk wanda adda wannan alamu ko wanda ya ji alamu ko ne ya rashin lafiya yana ya zo likita a yi bincike shi a tabbatar da mina ne ya gare shi in ita ce wannan cuta a mishi magani kuma a kyauta
daga ranar 4 ga watan Janairu nan da ake ciki adadin waɗanda suka rabu sun zarce 100 yayin da fiye da 10 suka rasu
a hudu ga wannan wata da muke ciki abinda sai hijjiza Muhammad mun samu wanda da wannan cuta mutum 132 mutum tara suka rasu mutum 100 sun jeru sun samu lafiya mutum 22 suna nan ana musu magani a dinnan mun samu mutum 205 uku suka rasu muna da 137 wanda suka samu lafiya sai muna da yanzu 65 wanda ake ana musu magani
hukumar kiwon lafiya ba ce kasa a guyewa ba a tuni likitoci suka fara allurar rigakafi
yau da nake muku zan ce mu fara shaushawa ta wannan cuta a gidan Muhammad saboda mun samu vaccine din da zamu wannan mu fara ta yau insha Allah a gidan Muhammad din ne nan ne bakin nurse kuma da hankali kuma bakin rahin da akwai yau na vaccine din da ya sayar ko minister la santé ya aiko mana wannan zamu yin vaccination kuma yara ne wannan zamu vaccine su inda shekara da zuwa shekara 15
ko menene ya kawo canji game da ita wannan cuta ta sankarau inda a da aka santa a lokacin zafi
lalle sanda a zahiri an ka santa sai aka waye gari lalle ga ta kuma na a dari muke samun ta abinda ke yawan kawo irin wannan cinkoso mutane suna shakuwa da junan su kwarai kuma gani kamar yanga lokaci kuma rashin tsarkake mahalli duk wannan shina sa wannan cuta ta yadu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Biyo bayan rahotannin hukumar yaduwar cutuka ta Najeriya ta fitar da ke cewar kimanin mutum 100,000 suka kamu da cutar corona. Shugaban hukumar masu harda magungunan rashin jihar Filato, Pharmacist Dauda Dangiwa, ya ce hasashe na nuni cewar mutane da dama ne za su mutu da cutar a watannin farko na wannan shekara in har ba dau matakai ba daga birnin Jos ga wakiliyarmu Zainab Babaji da karin bayani
Alƙalumar hukumar kula da takaita yaduwar cututtuka ta Najeriya ta fitar na nuni da cewa kimanin mutane fiye da 100,000 ne suka harbu da cutar corona a ƙasar. Shugaban kungiyar masu harhaɗa magunguna reshen jihar Plateau Pharmacist Dauda Dangiwa yace hasashen da suke gani shine mace-mace da cutar corona zai karu matuƙa a watannin farko na wannan shekara.
Zatonmu ma shine in mun ci gaba da sakaci akan corona, mace-macen da muka gani na baya za su zama wasan yara. Ana ganin kamar wata dinan na 1 da na 2 wato January zuwa February muna ganin mace-macen da zasu zo zasu ninka na baya domin mutanen mu sun fara sakaci ba sakaci kawai ba ana ganin kamar corona dinan tatsuniya ne an ce an samu rigakafi kuma za ta shigo Najeriya according to shi minister na kiwon lafiya ba sun da za ta shigo mun san ni a madadi na pharmacist na san za ta taimake mu amma har yaushe za ta shigo amma ta shigo mun san mun samu wani sabon yayi na corona so muna zaton wannan za ta kare mu daga
Na zanta da wani mazaunin garin Jos wanda ya bayyana min irin tsananin zazzabi da ake fama da shi a sassan jihar Plateau.
Sunana Yusuf Abdullahi Wasi. Ganin cewar a daidai lokacin da mahukunta a fannin kula da cutar corona ke fitar da adadi masu yawa kuma a daidai wannan lokacin ne ake samun wannan zazzabi kusan zai wahala a tare da wani gida. Wanda ba a yi wannan zazzabi ba dan akwai ziyara da na kai asibiti kusan sama da mutum 10 a wannan asibitin da na kai ziyara dukkan su zazzabin ne to kuma kin ga ya nuna da cewa akwai buƙatar a sa ido a kula da wannan yanayi na wannan zazzabi
Shi ma shugaban kungiyar masu kimiyyar gwajin kwayoyin halitta da cututtuka ta ƙasa Professor James Damen wanda ke cikin kwamitin samar da rigakafin cutar corona da gwamnatin jihar Plateau ta kafa yace dole sai an ci gaba da binciken irin nau'in kwayar cutar ta corona wanda a cewar sa tana sauyawa
kin ga yadda corona din ya sake dawowa kin duba su statistics nan everyday akwai ana kama mutane da shi kuma number din yana karewa kowane rana so don haka rukuna is that mu tabbatar cewa wannan shi wannan fa yana tare da mu idan za mu je kasuwa ya kamata mu sa face mask din ba kuma mu kiyaye like two hand sanitizer na sa su a hannu din nan suna nan da yawa na san gwamnati ma suna yin kokari ana raba ma mutane ma da kyauta so mu kiyaye kanmu ba wai za mu jira wai sai gwamnati ne kawai za su zo su tabbace mu ba
Rahotanni na nuni da cewa fiye da kasashen duniya 50 ne suka shiga dokar hana fita a ƙarshen watan Disamban bara, yayin da binciken cibiyar Imperial ta ce sabon nau'in cutar ta corona na yaduwa ne a cikin sauri a tsakanin matasa 'yan ƙasa da shekaru 20, kafin ta ci gaba da kama mutane masu shekaru daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kar'a Shafa'a, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzam. A cikin shirin yanayi da muhalli za mu yi waiwaye ne wanda masu iya magana kan ce a dan tafiya. Kimanin shekara ɗaya kenan muka faro wannan tafiyar. Dalilin da yasa muka ga muhimmancin duba wasu muhimman batutuwa da muka tattauna tun farkon shirin. Idan mai sauraro bai manta ba, a shirin yanayi da muhalli na farko mun karɓi bakuncin Farfesa Adamu Idris Tanko, masanin kimiyyar ƙasa kuma malami a Jami'ar Bayero, wanda ya yi kokarin yin bayani a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi.
Muhalli shine duk wani guri da dan adam zai rayu a kai, wannan shine muhalli na shi dan adam. Amma don su mamma ya rayu gaskiya na da dan tsayi dan fahimtar sa, amma yanzu a ɗauka cewa dan adam ya saba samun yanayi na misali zafi, wani akwai ma'auninsa ka ɗauka cewa a muhalli kaza akan sami yanayin zafi mai kama da Celsius ka ɗauka 20 da biyar fani mu ɗauka watan biyar, ana ganin yanayin guri baya wuce ma'auni 35 a guri. Shekara da shekaru iyaye da kakanni sai aka zo aka shiga wani yanayi da za a rika samu ya haura 35, to kaga wannan ya nuna cewa an samu canji daga abin da aka saba samu, an samu dumama na yanayi.
A wannan shirin dai mun karɓi bakuncin Awul Umar Usman, ma'aikacin hukumar da take kiyaye kwararowar hamada wanda aka sani da Great Green Wall. Ya yi bayani game da sinadarin carbon wanda masana suke bayanin muhimmancinsa wajen tsaftace iskar da ɗan adam yake shaka.
A neman makamashi na sarrafa abubuwa shi ne ake jawo carbon dioxide da yake yawa a cikin wannan muhallin da muke rayuwa. Sun kansu waɗannan bishiyoyin da kuke gani da ciyawa da duk waɗannan suna da amfani kuma wani abu da ake ce carbon. Carbon ɗin na in suka yi tsorin ɗin shi shi ne yake iya taimakawa duk waɗannan abubuwan su ya cinye su. A bishiya ya ke samun yawan bishiyoyi yana iya canza yanayin daidai gurin da suka fi yawa, saboda duk abin da zai kasu daga cikin ƙasa ko za a ƙona a cikin yanayi na hayaƙi in ya wuce bishiyar nan Allah da za ta.
Tsaya a kan yanayin kawai ba, domin ƙwararru sun daɗe suna bayanin illar da ke tattare da sauyin yanayi wanda suka danganta da wasu cututtuka da ke addabar al'umma, kamar yadda Dr. Ibrahim Kana, babban likita a ma'aikatar lafiya ta Abuja, ya jaddada mana a shirin namu na farko.
Abin da a turanci ake kira desertification, irin wannan yanayi ta iya kawo rashin ruwa, wato ruwan sama kenan, itatuwa wasa tsura sannan ta na hita fita Afirka, abin da ya kama daga Nijar, Burkina, ta kawo zuwa Najeriya, wato zuwa Sokoto, Borno, Zamfara. Nan abin da ke faruwa shi ne abin da ke kira desertification, babu ruwan sama,
wato kwararowar hamada
da barai da gaske, rashin ruwan sama, itatuwa tsurowa. Rashin ruwan nan yana iya haifar da cututtuka da ke dangantacce da rashin ruwa da makamantansu.
tsakiyar annobar coronavirus wacce ta addabi al'ummar duniya tun ƙarshen shekara ta 2019 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da miliyan 1 a faɗin duniya baki ɗaya a kawo yanzu kuma ta tilasta wa ƙasashen duniya takaita zirga-zirga lamarin da masana da ƙwararru wannan fanni suke gani ya inganta kar da ake sha Dr. Abdulhamid Muhammad ƙwararren likita ne a Amurka wanda muka karɓi bakuncin sa a wannan lokaci
wannan wani dan ci gaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli sannan zamu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na gyaruwar al'amura game da gurbata muhalli amma tambayar da za a yi a nan shine wannan ci gaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya rigu ainihin ci gaba a haka bayan mutane sun dawo
gyara kayanka aka ce bai zama soke muraba ba Umar Sale Anka rajin kare muhalli na Najeriya yayi jan hankali ne ga al'umma a game da abubuwan da ya kamata su sarara
ko dam da kake gani yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da dan adam yake yi kuma wannan ma ba karama annoba bace karamin cewai lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare ita ambaliya ma idan ta zo za ka ga saboda an kike ta hanyoyin ruwan saboda san zuciya maimakon abu hanyoyi a karkasa gona wannan ta noman rani ce wannan kuma ta noman damina ya kamata dai mu sake wa kanmu fada mu san cewar wannan abun ba ya zo haka kawai bane dole mu ne muka taimaka wannan abu ya faru ya kamata mu san cewar duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba ko kuma kake ganin kafi karfin shi to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi karfin ka kuma dole ne a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba ba ma fata
A nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli da wannan mako. A makon gobe idan Allah ya yarda za mu kora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.
Awal Garba kawo mana shirin sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Wannan mako ne da jaridar da posta kasan jamhuriyar kamaru an da taroto mana cewar jawabin da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya yi musta biya na shiga sabuwar shekarar 2021 da ya alkawarin cewa zai sasanta da masu tafi da bindiga a bangaren masu amfani da harshen ingilishin salon da injila domin irin yadda suke neman su daga kasar jamhuriyar kamaru gida biyu amma shugaban ya ce dole ne a tsaya a sasanta tun da za ka an kwanci sama shekaru uku alaƙa da zubar tsakanin bangarorin guda biyu. Jaridar Kamaru ta biyun kuma ta fayyace mana cewar shugaban ma'aikatan fadin shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Samuel Bando Ayolo ya ce wannan shekarar dai bai zai yadda da an da kawai ake shiga gidan shugaban kasa don yi masa lalle marhaba da shiga sabuwar shekara kamar sauran shekarun ba ya ce dole ne a wannan shekarar ta 2021 a sanya waɗansu takunkumai domin yadda yanzu haka ake fama da cutar COVID-19 a kasar Kamaru. Reda Afrin Media kuma ta raba ta mana cewar shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya yi wa manyan 'yan adawan kasar shagube kan irin yadda yanzu haka suke neman mulki karfi da yaji a kasar. A cikin jawabinsa na sabuwar shekarar 2021 nan ya ci gaba da cewa 'yan siyasa su yi hatara domin jama'a suna zaben su ne da burgu sannan kuma siyasa koyon ta ake yi sai kuma jaridar Ter Promise da ita kuma ta ambato mana cewar manyan ayyuka da gwamnatin kasar Kamaru ta dauki alkawarin a cikin wannan shekara ta 2021 ta ambato cewar za a ci gaba da kula da jejjerin zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen ingilishi na kasar Kamaru kuma yadda za a gudanar da gasar cin kofin zakarun Afirka na masu taka leda a kasashen mu wanda za a gudanar a kasar ta Kamaru. Gwamnatin kasar ta ce za ta yi kokari na ganin cewar ta kammala gina manyan hanyoyi na fadin kasar Kamaru baki daya sai kuma jaridar Le Message ta kasar Kamaru wanda ita kuma ta ce Prime Minister kasar Kamaru Mr. Joseph Diangote ya ja kunnen masu warzaki a bangaren siyasar kasar Kamaru da cewa su daina bata demokradiyyar kasar a idanun duniya domin suna neman mulki karfi da yaji yace muddin dai aka samu masu irin waɗannan dabi'un a bangaren siyasar kasar da su fuskanci bishin gwamnatin kasar ta Koriya Kamaru zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Reality an da kuma lokaci da mana kan yadda shugaba Biya ya samu lambar yabo daga Ministan Dinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Lafiya ta Duniya OMS wajen namiji kokari da domin yakin cutar nan ta COVID-19 cikin watanni shida a fadin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
a cewar majalisar ɗinkin duniya halin matsi da jama'a ke ciki a ƙasar Yemen shi yafi muni a duk fadin duniya dama Yemen matalauciyar ƙasa ce tun kamun wannan rikicin da aka fara a 2015 amma wannan fadan da ake yi tsakanin ɗan kabilar Hutsi da ke samun goyon bayan Iran a gefe guda da kuma dakarun gwamnati da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a bangare daya ya ƙara jefa ƙasar cikin rudani kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a wata sanarwa goyon bayan da Iran ke baiwa ɗan kabilar Hutsi ya ƙara ruruta wutar rikicin Yemen hakan kuma ya ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin kwanciyar hankali wannan goyon bayan da ɗan Hutsi ke samu da dakarun juyin juya halin ƙasar Iran na Quds IRGCQF a takaice suke jagorantar sa kuma su ne dakarun da gwamnatin Iran ke amfani da su na goyon bayan kungiyoyin ta'addanci da mayakan sunkuru a ranar 8 ga watan Disamba Amurka ta ayyana Hussein Irlu ma'aikacin IRGC wanda kwanan nan Iran ta tura shi sana a matsayin wakilin ta ga ƴan tawayen Hutsi kamar yadda baitul malin Amurka ya faɗa a wata takardar bayani Iran ce kadai kasa da a hukumance ta yadda har ta aika da wakili ga ƴan ta'addan Hutsi shekaru da dama Irlu ya goyi bayan yunkurin IRGC na basu horazwa da manyan makamai Irlu ya kasance mai ma'amala da tsohon kwamandan dakarun na IRGC Qasim Soleimani kuma ya baiwa ƴan kungiyar Hezbollah a Iran horaswa sakatare Pompeo ya ce aika Irlu zuwa Yemen ya tabbatar da cewa rundunar IRGC tana ƙara ba da goyon bayanta ga Hutsi da kuma samar da yanayi mawuyaci don sulhu a matakin ƙasa da ƙasa ya ce Amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya akan tsagaita wuta da kuma sassauci a siyasance kana a ranar 8 ga watan Disamba Amurka ta ayyana jami'ar ƙasa da ƙasa ta Al-Mustafa da ke Iran a matsayin cibiyar horas da rundunar IRGC da kuma sauran sassanta na ƙasa da ƙasa. Yusuf Ali Mufaj, wani ɗan ƙasar Pakistan mai alaƙa da rundunar IRGC na daga cikin waɗanda suka shirya harin da aka shirya kaiwa a gabas ta tsakiya da Amurka an ɗau mataki a kansa shi ma. Rundunar IRGC na ɗaukar duk wata dama da ta samu wajen ci gaba da ayyukanta na ta'addanci wanda suka hada da tada hatsaniya a yankin gabas ta tsakiya da kuma sa matasa yaƙi da sunan neman ƴancin ƙasar Iran a cewar sakatare Pompeo Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace don tona musu asiri da kuma taka musu burki sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aiki da suka taimaka wurin ganin kawo muku nasarar wannan shiri Hassan mai na kai nake sallama da ku kasance lafiya